بسم الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا شاب إيجا وطن جماد الآخرة وطن شد أجير وطن مسلم في هجرة من زان الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara ta 1446 muna cikin karatun Bulughul Maram min Adillatil Ahkam na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala karatun mu da ya gabata mun je karshen babul wudu a yau da izinin Allah ta'ala zamu tashi bisa kan babul mashi ala al-khuffain babi wanda zai yi bayani akan shafa akan hukufi guda biyu bayan mallan ya kammala babi wanda yake magana akan alwala to sai ya biyo baya da babin shafa akan hukufi saboda dangantaka da alaka da take tsakanin su mutum idan yayi alwala a cikin alwala akwai wanke kawahuwa to su kuma kawahuwa suna da hali biyu ko dai hali na suna bude babu komi da ya lullube su ko kuma hali wanda suke lullube tunda suna da wannan halin guda biyu kenan akwai buƙatar a san hukuncin lokacin da suna bude da kuma hukuncin lokacin da suna lullube to lokacin da suna bude hukuncin shine yin alwala a wanke su kamar yanda aya alqur'ani ta tabbatar famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn lokacin da kuma suke lullube to shine shafa akan waɗannan kawahuwan shine almasahu ala alkhuffain wanda zai yi bayani akan shi wanda shi shafa akan hukufi guda biyu rangwame ne rahusa ne daga cikin rahusa na musulunci wanda ake ce mashi ar-rukhsa shi kuma sabanin azima ne don haka Allah ta'ala ne yayi rangwame domin saukakawa ga al'umma saboda wanda ya sanya hukufi takan yi zai ji wahalar hidda shi akwai dawainiya kuma in lokacin sanyi ne bayan ya gama wahalar hidda shi kuma sanyi ya daki kahuwan shi to sai Allah ta'ala ya saukake wannan ga al'umman musulmi kamar yanda dama asalin addini sauki gare shi kuma wa ma ja'ala alaikum fid-din min haraj Allah bai sanya wani kunci ba cikin addini saboda ka shafa akan hukufi ya zama ɗaya ne daga cikin sauki na shari'ar Allah da kuma rangwame daga cikin rangwame na shari'a ta musulunci kuma hukuncin shafa akan hukufi shi abinda ake ce ma al-khuff hukufi shine abinda aka lullube kafa da shi na fata da fata ne ake yin shi kuma yana lullube kafa ne gaba daya har zuwa hadda wato wajen idan sawu dan haka malamai suka ce idan bai lullube kafa gaba daya ba ko kuma ya saki idan sawu bai lullube shi ba to wannan ba a kiran shi da hukufi wataƙila dai a kira shi da suna takalmi ko makamancin haka sannan shi hukufin nan na fata wanda ake sanyawa mutum yana iya sanya shi tahiyya da shi haka nan shi kadai kamar yanda yana iya sanya shi kuma ya sanya takalmi bayan ya sanya shi sannan kamar yanda yanzu hukufin nan sanannu ne kuma akwai su ana yawatawa da su ana saidawa cikin al'umma don haka kenan hukufi sanannan abin sai dai abin da ke haduwa da shi irin na safa ko kuma takalmi na fata manya ke manyan takalmi kamar irin na jami'an tsaro da suke sanya da makamantansu to malamai sun yi ijma'i akan halaccin shafa akan hukufi babu sabani a wajen al'umman musulmi sai sabanin waɗanda ba a lissafa sabanin su a matsayin komi su ne ɗan shi a rafilawa da kuma khawarij su suka yi sabani akan shafa akan hukufi su a wajen su ba a shafa akan hukufi sai dai a wanke kawahuwa kenan wannan kuma sun sabawa abinda al'umman musulmi suka tafi akai Imam Ahmad ibn Hanbal Allah yi mai rahama yace laysa fi nafsi shay'un min al-masih 'ala al-khuffayn fihi 40 hadithan an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yace babu komi cikin zuciyata na wani dardar ko kwankwanto akan hukuncin shafa akan hukufi Imam Ahmad ibn Hanbal yace daram na yadda da wannan hukuncin saboda hadisi 40 ke da kai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkan su sun yi bayani akan shafa akan hukufi Hassan al-Basri Allah yi mai rahama yake cewa wato shafa akan hukufi rawal masaha alal khuffaini sab'una min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hasan al-Basri yace mutum 70 daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rawaito hadisan da suke magana akan shafa akan hubbi. Kaka san bare ne suka yi badan su shirya ma ƙarya saboda dai kai mashi rici ne. Sannan Ibn al-Mubarak Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala yake cewa laysa bayna as-sahabati khilafun fil masahi 'ala al-khuffayn. Yace babu sabani cikin sahabbai, ana tsakanin sahabbai babu sabani ko guda akan tabbatar da hukuncin shafa akan hubbi. Don haka wannan sabanin na Rafilawa da Khawarij ba abiye mai dalilin su wanda suka dogara akan shi su ƴan Shi'a Rafilawa da Khawarij shine ayar da take cikin suratul Ma'ida. Sun ce domin ayar cewa ta yi a wanke kawahuwa, ta faɗi yanda za a yi wallahi sai ta ce a wanke. Suka ce kuma suratul Ma'ida tana cikin surorin da suke na ƙarshe a wajen sauka. Kowa ya sanin cewa suna cikin surorin da suke na ƙarshe wajen sauka. To saboda haka su ba su ga dalilin da za a cewa ba daga baya aka saukar da suratul Ma'ida kuma wani hadisi ya zo ta da hukuncinta. Don haka suka yi watsi da dukkanin hadisan da suka zo suna magana akan shafa akan hubbi, kawai suka rike aya suka ce wanke kafa za a yi. To kaga anan lamarin su yana da saukin martani. Domin na farko dai idan dalilin su shine suna ganin suratul Ma'ida ita ce tana cikin na ƙarshe-ƙarshen sauka, don haka babu wani hukunci da zo ya shahida. To wannan hadisin na farko na Mughira yana maida masa martani, domin hadisin nan na Mughira Ibn Shu'ba ya zo da hukuncin shafa akan hubbi, kuma shi hadisin Mughira wato wannan da wato zancen da ya zo cikin shi ya faru ne a ghazwat Tabuk, yaƙin Tabuk. Shi kuma yaƙin Tabuk an yi shi ne a shekara na 9 ko na 10. To kaga shekara ko da mun dauka shekara na 9 ma to ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne, domin yaƙin Tabuk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai wani yaki ba, bayan shine ƙarshen yaƙokin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, kuma cikin shi wannan zancen ya faru. Kenan sai ya nuna ita kuma suratul Ma'ida ta sauka ne a wato ghazwat Banul Mustaliq. To shi kuma ghazwat Banul Mustaliq shi yake gaban ghazwat Tabuk. Kenan kaga wannan ya nuna cewa ashe hadisin nan na Mughira da ya kawo daga baya aka faɗe shi shine ya fi tabbatuwa, ba saukar suratul Ma'ida ba wanda za a cewa ita ce ta ƙarshe. Kuma huska na biyu shi wato hadisin shafa akan hubbi, kamar yadda sahabbai da yawa sun rawaito shi. To cikin sahabban da suka rawaito hadisin shafa akan hubbi akwai Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya yarda da shi, wannan babban sahabin ya rawaito hadisin shafa akan hubbi, kuma har wasu ma sun yi mai tambaya da suka ji shi yana gayin hukuncin shafa akan hubbi daga manzon Allah. Suka ce shin wannan ya faru bayan sabkar da suratul Ma'ida? Sai ya ce wa hal aslamtu illa ba'da nuzulil Ma'ida. Ya ce yuni na ma musulunta in banda bayan sabkar suratul Ma'ida. Jarir ibn Abdullah al-Bajali ya ce shi bai ma musulunta ba sai bayan sabkar da suratul Ma'ida, kuma ya rawaito hadisin shafa akan hubbi. Kaga wannan ba karamin guduma bane mai duka bisa tsakiyar kan dan Shi'a Rafila da kuma duk wani bakharije da yake nuna cewa ashe ƙarya ce yace suke yi da suka ce sun yi riko da ita ne saboda ita ce ƙarshen sauka. Huska na uku shin in aka kalli hadisin shafa akan hubbi da ita aya akwai sabani ne tsakanin su, balle a ce za a yi aiki da a kyale hadisi? Babu wani sabani ko cinkaro, ko akwai sabani? Ita aya cewa sai a wanke kafa, kuma dukkanin malamai sun yarda a wanke kafa matukar tana bude. Shi kuma hadisi cewa idan tana da liba a shafa, me ya cinkaro tsakaninsu? Wani ya hana wani? Shi hadisin da ya ce a yi shafa akan hubbi bai hana a yi aiki da aya ba, balle a ce an rike aya an saki hadisin? Kowane hukuncin shi daban yake bayani. Aya tana bayanin kafa lokacin da take gahili bayyane, hukuncinta shi ne a wanke ta. Shi kuma hadisi yana bayanin mi? Yana bayanin kafa lokacin da take lullube, hukuncinta shi ne a yi shafa a kanta. To kuma a cikin ƙira'a ma daga cikin riwayatu shadha na Alƙur'ani ana karantawa wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn wa arjuli da kasara. Kaga aka karanta akan wannan ƙira'a shikenan da bayanin waɗannan khawarij da ƴan Shi'a duka ya tashi. Da me ya nuna ashe ita ma kafa shafa za a yi ko? Ayan ma ta ce a shafa. Wamsahu kuma ku yi shafa bi ru'usikum kun sha haka kawunan ku sai aka ce min wa arjulikum da qawahum kenan su ma ku shahe su ku abisa qira'a ta jarra kenan afafi ne aka yi alal mamsuhat la alal maghsulat takunu rijlain min haqqiha an tumsaha kamar yanda wato wasu qira'o'i suka yi nuni aga kada haka ala kulli halidai khilafin in shi'a anan ba alisahi da shi idh wa laysa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun min an-nadari babul masahi ala al-khufain babi na shafa akan huffofi guda biyu عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم daga Mughira dan Shu'ba yaddan Allah ta tabbata a gare shi yace na kasance tare da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fa tawadda asayyi alwala fa ahawaitu li anzi akhfaihi sai nazira hannuna domin in zare mai huffofin shi guda biyu ahawaitu shine madattu yadi nazara hannuna domin kalmar ahwa shine idan mutun yana tsugunne ko yana zaune ya zara hannun shi wani aiki shine ahwa bi yadin to amma an kuma aka cire hamza aka ce hawa shine lokacin da yake tsaye sab ko kasa hawa kenan ya sab ko kasa ya gangaro ko ya duka ko ya daga dai sama ya zo kasa yana tsaye shine hawa amma aka ce ahwa shine wato zara hannun shi to Mughira dan Shu'ba yadda Allah tabbata gare shi yace na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawadda asayi alwala a wata riwaya na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Tabuka fatawadda asayi alwala to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala Mughira ibn Shu'ba yace sai nazara hannuna don in zare mashi huffofin shi kaga nan ciki akwai nuna girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yi mashi hidima domin neman albarka da neman daraja da neman matsayi tare da hidimtawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqala hay manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da'ahuma barsu yace da'ahuma barsu fa inni adkhaltuhuma tahiratain lalle ni na shigar da su suna wato masu tsarki anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace mai da'ahuma kenan ya barsu kai yayi kai ya zare su tunda da ya so ya cire su ne ya ɗebe su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace mashi barsu lalle ne ni na shigar da su suna masu tsarki fahirataini wannan hali ne na su huffofin guda biyu kenan a halin tsarki ya shigar da su da nan ne aka gano cewa duk wanda ya sanya huffofin shi ba wato kawahuwan shi suna masu tsarki ba to bai halatta ba ya shafa akan su fa masaha alaihima sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan muttafaqun alaihi wannan hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi wannan hadisin na Mughira akwai darussa a cikin shi masu yawa dai daga cikin darussan da ke ciki shine akwai nuna muna wato halaccin shafa akan huffofi shi kuma wannan halaccin hadisai ne mutawatirai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sunna mutawatira da ta tabbatar da wannan sannan kuma akwai ijma'in malamai wanda babu sabani da ya tabbatar da halaccin shafa akan huffi to wannan hadisin yana cikin manya-manyan dalilan da aka dogara akan su domin nuna cewa ya halatta wanda ya sanya huffi ya shafa akan shi karatu na biyu da yake cikin wannan hadisin shine akwai karantar da mu wato hidima ga ma'abuta falala kenan domin Mughira hidima ce yake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yin hidima ga mutanen da suke da falala akwai lada kuma akwai samun kusanci a wajen Allah ko yin hidima ga malamai ko kuma yin hidima ga manyan mutane masu manyan shekaru tsofaffi dattawa masu hurhura ko kuma wato makamantansu duk mutanen da musulunci ya umarni a girmama su a mutunta su to yi musu hidima akwai lada karatu na uku dake cikin wannan hadisin kenan akwai karantar da mu abinda ake kira da suna huffi domin kalmar al-khuf ba ta karban komi sai irin wannan huffofin wanda aka yi na fata kuma wanda suke suturce wurin da aka farlanta su suturce dan malamai sun ce huffofin da ba su suturce wurin da aka ce ba daga wato wanda suke kasa ga idan sawu to wannan ba huffi bane a shari'ance bai halatta a yi shafa akan shi ba sai wanda yake suturce idan sawu karatu na hudu wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu taimakekeniya a wajen alwala. Ya halatta a yi taimakekeniya a wajen alwala, ka kama mutum, ka kama mai ruwan alwala, ko kuma ka ɗora zuba mai yana alwala, ko ka ɗora wanke mai wata gaba. Duka wannan ya halatta domin Mughira ibn Shu'ba abin da ya yi wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kama mashi a wajen yidama. Allah ta'ala ya yi horo da haka, wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Karatu na biyar a cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa bai halatta ba a yi shafa akan huffi sai idan an sanya shi a halin alwala. Sharadi ne wannan daga cikin sharadin shafa akan huffi, sai idan mutum ya lokacin da ya sanya huffofin shi yana da alwala ne ya sanya shi. Lokacin nan ne idan ya so sake wani alwala in ya kawo akan kawahuwa sai ya shafa akan su. Amma idan ya saba ba alwala shine ma'ana fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Kenan idan ya sanya ba lokacin da yake da alwala ba zai shafa akan su ba. Karatu na shidda cikin wannan hadisin akwai karantar da mu ka'ida daga cikin ka'idojin musulunci. Wannan hadisin yana goyen bayan ta ka'ida take cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Karatu na bakwai cikin wannan hadisin akwai karantar da mu cewa idan mutum ya yi alwala sai ya wanke kafar shi guda, sai ya dauko huffi ya sanya, daga baya ya wanke gudai ya dauko huffi ya sanya, bai halatta ba ya shafa a kan shi, domin saboda baya karban ma'anan fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Dole sai bayan ka gama wanke kawahuwan gaba daya, idan ka sanya huffin ka bayan haka lokacin nan ne kai ka sanya suna masu tsarki duka biyu. Amma in ka wanke kafa guda sai ka sanya, sai ka ci gaba da wanke guda ita ma daga baya ka sanya, wannan baya karban ma'anan fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayn dai, amma tahiratayn su biyun gaba daya shine lokacin da dukkanin su biyun ka wanke. Idan ba su gama wankuwa ba to bai halatta ba ka yi kokarin sanya kenan. Sannan kuma karatu na takwas, wannan hadisin yana mai da martani ga ƴan Shi'a wanda suka ce wanke kahuwa za a yi ba a shafa, da kuma Khawarij. Walil arba'ati anhu illa an-nasa'i anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu wa fi isnadihi da'fun. Walil arba'ati yace wato hadisi wanda yazo daga al-arba'a ashabu sunan kenan, al-arba'a illa an-nasa'i kenan sai dai Nasa'i. To anhu wannan kenan damirin yana komawa zuwa gaba na Mughira, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu. Lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi shafa akan a'la al-khuffi saman huffi, wa asfalahu da kuma kasan shi. Saman huffi sabanin kasan shi ne ko kasan huffi nan ne inda ake takawa, wurin da ke tabo kazanta shi kuma saman huffi kaga ba wajen da ake takawa bane. To wannan hadisin na Mughira ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafa akan saman huffi da kasan shi, inda wannan hadisin ya inganta. To da shi kenan hadisin ya karantar da mu cewa shafa akan huffi sama da kasa ne za a shafa gaba ɗaya ko. To amma sai dai hadisin kamar yanda Ibn Hajar yace wa fi isnadihi da'fun, a cikin isnadin shi akwai rauni. Dalilin raunin kuma shine saboda cikin marawaitan akwai Katibul Mughira, shi kuma Katibul Mughira malamai sun mai hukuncin cewa da ifi ne, malamai suna da magana akan Katibul Mughira. Dan haka in dai akwai ya cikin marawaitan hadisi to na hadisin kurwa ake yi mashi, saboda kan ga hadisin akwai Katibul Mughira ciki. Sannan kuma wato wannan hadisin da zai zo na gaba yana gaba ga wannan ya fi shi ƙarfi, shine hadisin Ali, shi kuma ya faɗi sabanin abinda wancan ya faɗi. Wa an Ali radiyallahu anhu annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعن علي رضي الله عنه وعن حديث دقى علي ابن أبي طالب يدى الله تتبطى أغريش أنه قال لليشي علي ابن أبي طالب ياج لو كان الدين بالرأي دادي أتي الدين ياكسن شيد رأييني لكان أسفل الخفي
to da kasan huffi ya kasance aula bil masahi shine yafi dacewa da shahwa min a'lahu akan saman shi wa kadara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi kuma hakika na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana shafa akan bayan huffofin shi akhrajahu abu dauda bi isnadin hasanin abu dauda ya fitar da shi da isnadi mai kyau wannan hadisin kaga shi yake da inganci akan wancan wanda yace a shahi kasa da sama wannan ya nuna wato kore maganar wasu malaman fiqihu da suka rubuta cikin littafin fiqihu cewa yanda ake shafa akan huffi shine zaka dora hannunka na hagun can kasan huffi wajen kanin yatsun huffi shi kuma hannun dama sai ka dora shi daga sama sai ka ja su ka tafi gaba ina ga cikin iziya ne ko kore sala ne ko kuma duka biyun sun hade shi ko to ka dai ga wannan fiqihun ta tashi shi yasa ba a samu sai ya zama karatun shi na fiqihu ne kadai sai ya zama dan gardama ne shi kullum aka ce mai ga daidai sai ta fada ce ga abin rubuce cikin littafin saboda wato hadisi yana gaba ga fiqihu fiqihu daga hadisi ake debo ta in malaman hadisi suka ga imama magana to ka rike ta da hannu biyu saboda hujjan su ta shi karhi akan hujjan masu fiqihu ya mutum ya zama kawai shi dan fiqihu ne to karshe lalacewa yake ya zama wasu ababe waɗanda an gina su ne akan wasu dalilai masu rauni shi sai rike su kamkam ya ta fada da wanda suka kawo masa hadisai ingantattu to kaga su kenan ya nuna malaman malikiya sun gina wannan hukuncin nasu akan wancan hadisin mai rauni ko wanda ke da kai katibul mughira shi to hadisi an ce akwai katibul mughira ba sai a hakuri da shi ba haka wannan hadisin na Ali ibn Abi Talib yarda Allah tabbata gare shi yace law kana dinu bir ra'ay inda dai addini da ra'ayi ne me ra'ayi ra'ayi shine sa hankali da kuma nazari cikin abu ko shine ra'ayi ka sa hankalinka ka auna sannan kuma kai nazari kai tunani da kwakwalwanka to inda addini haka nan ne kawai zaune ne ake a buga tagumi sai ai tunani sai a ga abin da ya dace da abin da bai dace ba ko kuma inda addini hankali ne ake sanya a auna to ba haka nan bane shi addini ba da ra'ayi bane da menene da dalilai ne kawai tabbatattun dalilai da su ne ake addini dan haka wannan magana ta Ali ibn Abi Talib magana ce ta mai ilimi wanda ya san musulunci sani na gaskiya wanda ya san addinin Allah wanda ya zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ba ma ya zauna ba kadai wanda ya kwankwadi tarbiyyar gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato har ya zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake fadin wannan magana domin ya nuna cewa addinin musulunci ba da ra'ayi ake yin shi ba kuma ba zuwa bane ake kai wannan yana martani akan masu auna shari'ar Allah da hankulansu wasu kawai su hankulansu su ne ma'auni kawai ba yiwa me yasa ba yiwa yi hankali ba ya dauka to kan shi yana cewa hankali ba ya dauka dan haka kawai ba yiwa to kaga shari'ar Allah ba a auna ta da hankali shi yasa Umar ibn al-Khattab yake cewa ya ayyuhan nas ittahamu ar-ra'ya fi din yace ya ku mutane ku zargi ra'ayi cikin addini ra'ayi abin zargi ne abin tuhuma ne cikin addinin Allah sai Umar ibn al-Khattab yake cewa haƙiƙa na samu kaina ina ja da maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a lokacin sulhul hudaybiya ina tsammanin kamar akwai alheri cikin ra'ayina sai gashi sabanin haka da haka Umar ibn al-Khattab kaga lokacin sulhul hudaybiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓi sharuɗan kafirai ko Umar yana ganin bai dace ba ya matsa akan ka a karɓa har ya nuna damuwan shi da yawa daga cikin musulmai suka nuna ya za a yi a ce mu karɓi waɗannan sharuɗan ya ma'aiki manzon Allah ya karɓa masu suna ganin bai dace ba domin suna ganin akwai tawaya ai wannan aibi ne kamar na kasu ne ga musulmi da kuma wulakanci gare mu a ce mu karɓi waɗannan sharuɗan nasu amma da aka karɓa bayan wasu ƴan kwanaka kai da kowa ya gano lalle wannan ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam da aka bi wannan sharuɗan wanda manzon Allah ya karɓa dalilin karɓar wannan sharuɗan dalilin shi yasa aka samu mi aka samu nasara na wato wanda Allah ya kira shi ma da suna fatahan mubina ko inna fatahna laka fatahan mubina aga wannan fatahan mubina kin dalilin wannan sulhu da biya kin ne aka samu wannan
kuma shine ya zama sanadiyar fatahu makka wanda shi ma Allah ya kira shi a cikin suratul nasr idza jaa an-nasrullahi wal fatuh kaga wato sai sahabbai suka gano matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa lalle wahayi Allah yake mashi duk abin da yayi ya da sako ne yazo mashi daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha aw da Ali ibn Abi Talib yake cewa da dai a ce addini da ra'ayi ake yin shi to shi a ra'ayin shi yana gani lakana asfalul khufi awla bil masih ai da kasan khufi yahi dacewa da ashahe shi min a'lahu akan saman shi saboda ai kasan nan ne ake takawa shafai in ana so ai kamata a shahi inda ake tako kazamtai go to sai Ali yaga a can sama ne ake shafa kawai shiki shine yake cewa lalle inda addini da ra'ayi ne shi da yana ganin kasan hukun nan yahi dacewa a shafa akan saman shi sai yace wa qadara aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kuma haqiqan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yamsahu ala zahiri hubbai yana shafa akan wato bayan hukun shiki nan daga sama akhrajahu abu dauda bi isnadin hasan abu dauda ya fitar da wannan hadisi da isnadi mai kyau da haka wannan hadisin cikin shi akwai karantar da mu yanda ake shafa akan huffi shine kawai mutum zai jiko hannun shi ne da ruwa yatsin shi suna da ruwa haka sai yazo ya aza a yatsin shi akan yatsin kahuwan shi kenan zai aza hannun shi akan yatsin kahuwan shi din daga farkon su sai ya ja har can zuwa wato saman kwabri to wannan shine shafa akan huffi wanda ya tabbata bayan nan babu wani kari kuma sau guda ake ba sau biyu ba ba sau uku ba kuma ba a san ka shawa ka kwaso ruwa ka zo ka jike kahuwan ka da su duka ba wannan bane kawai hannuwan ka ne yanda ka san kana shafa akan ka wajen alwala za ka jiko hannuwan ka da ruwa sai ka dora akan yatsin kahuwan ka sai ka ja har ya zuwa can saman kwabri to idan kai haka shikenan kai shafa akan hubbi ya zama madadin wato wankewa wannan hadisin ya karantar da mu mas'alolin guda biyu waɗanda suka yi mahimmanci ciki shine na farko ya karantar da mu cewa addinin musulunci ba addini bane na ra'ayi addini ne na dalili to abinda ka faɗi to ya kamata ka tabbatar da akwai dalili akan shi in babu dalili kuma wato addinin musulunci ba ta mahalki ake ganin shi ba duk wanda kaga yana gina addinin shi ta mahalki wannan ya kwanta ya mahalkin kaza wannan ya kwanta shi ma ya mahalkin kaza akwai falala to wannan zancan banza kenan ko kuma wanda yake gina addinin shi akan san zuciya da ra'ayi to wannan duka ba musulunci bane addini na Allah addini na musulunci to shi ana gina shi ne da dalilai amma duk wanda ya kauce ma asalin addini mai kyau to sai kaga yayayen shi yayyawa wata rana kaga dalilin nashi ta mahalki ya samu wata rana dalilin shi ta wahami wata rana dalilin nashi ta san zuciyar wani wata rana daya kamata ko ya dace wata rana ta hankali ba ya dauko dalilin ya za a ce hankali yana ai hankali bai dauka a ce ku kalli girman annabi a ce ai maulidin shi a ce wai kuskure ne wannan ai hankali ba ya dauka don haka shi wani lokaci dalilin kai da hankali ne yake auna shi a ce ku kalli matsayin annabi a ce kawai dan mun tare mun yi murna saboda mun tana da aihuwan shi a ce wannan matsala ne tsakani da Allah jama'a auna da hankali a gani mana kai yake cewa auna da hankali to sai ka same shi saboda ya sake gaskiya wata rana dalilin nashi shi na auna da hankali wata rana kuma dalilin nashi wato kawai na yanzu kamar wani a ce ya ƙarya akwai wanda shi dalilin shi kenan a wani ne ya faɗi magana yanzu kamar wani a ce zai yi ƙarya ai ba ta yi ba girman shi ya yi a ce ya ma Allah ƙarya ko ya ma annabi ƙarya to za ka hanyoyin tattaro addinin shi yawa gare su na biyu shine karantar da mu wato sifa ta yanda ake shafa akan hubbi wa an safwan ibn assal qal kana an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya'muruna idha kunna safran alla nanzi akhifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min gha'itin wa bawlin wa nawmin akhrajahu an-nasa'i wa at-tirmidhi wa lafdhu lahu wa ibn khuzaimah wa sahahahu wannan hadithin daga safwan dan assal safwan dan assal yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amuruna annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana mamu umarni
idza kunna safran, idan mun kasance masu balaguro. Safran wannan masu balaguro kenan jama'a, guda ɗaya ana ce mashi safir kenan, shine wannan safran jam'i kenan, mufrad safir, wannan kamar sahib, jam'i sahab, kaga sahabur sahabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sahabbai kenan ko, amma an kace sahib guda ɗaya kenan, to haka nan ne shi ma safir sai balaguro kenan. Safir sune masu balaguro jama'a da yawa, to wannan yana da yawa, yana da yawa irin shi a Larabci. To mai balaguro an kira shi da safir saboda li'annahu yasfar anil bunyan, domin saboda yana huta ya bayyana garuwa gaba ɗaya su bayyana gare shi. Ita kalmar asalinta daga safara ne, safara yasfaru sufuran, as-sufuru shine al-buruz wal-wudur, bayyana, shi yasa ake cewa imra'atun safiratun, idan mace ta yi tabarruji ta bayyana tsirincin ta ko, sai a ce imra'atun safiratun. To kaga safira ita ce wadda ta bayyana tsirincin ta, ta bayyana jikinta. To shi ma mai balaguro saboda ya bayyana gahili garuruwan gari, wato gine-gine na gari gaba ɗaya sun bayyana gare shi, gashi nan gaban shi, saboda haka aka kira shi da suna safir. To Manzo Allah sallallahu ya kasance na mamu umarni, idza kunna safran, idan muka kasance masu balaguro, Allah nan zai akhifafana, kar mu zare huffofin mu, talatata ayyamin, tsawon kwanakai uku, wa layali yahunna, da dararon su. Kina wannan ya nuna Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni ga masu balaguro cewa kar su hudda huffofin su tsawon kwanakai uku da dararon su ko, wa illa min janabatin, yace sai dai saboda janaba. Wannan ya nuna kenan shafa akan huffi ana yin shi ne ga karamin tsarki, ba a yin shi ga babban tsarki, domin ba yi wa mutum ya zo wankan janaba ya ce to shafa akan huffi zai, a karamin tsarki ne ake shi ne alwala ko, amma babban tsarki wanda yake wankan janaba ko ire-iren shi, to wannan ba a shafa akan huffi cikin shi, domin ya nuna cewa kenan manzo Allah yana masu umarni su dora shafa akan huffin su, kar su cire huffofin su illa min janabatin, sai dai saboda janaba, kenan janaba tana sa a cire su ko, domin ayi wanka. Walakin wato sai dai ba za su cire ba min gha'itin, saboda gha'ibi, wa bawlin, da bawali, wa naumin, da kwana. Kaga gha'ibi shi wannan suna ne na wuri asalin shi, amma daga ba zama suna abun ko, da asalin gha'ibi, asalin gha'ibi wannan a Larabci sunan waje ne, al-gha'ib, al-makanul munkhafid, shine ake cewa gha'ib, wurin da yake da laushi. Tunda da idan mutum zai yi bikin sai ya nemi wurin da yake da laushi, yana zuwa ya nemi wurin da yake da dan laushi-laushi ne sai ya zauna yi. To saboda Larabawa su wani lokaci suna sama wurin da ake aiki sai su sama aikin sunan shi. To saboda haka tunda ana yawan neman wuri mai laushi a ka'ida, in za a yi to sai aka sa mai sunan kawai gha'ib. To asalin gha'ib a Larabci shine wurin da ake yin abin ko, amma daga baya sai shi abin ya zama sunan shi ne ma gha'ib. To irin wannan yana da yawa, shi yasa wato gha'ib yana cikin abinda a Larabci ake jin nauyin hudin shi. Shi yasa yanzu inda za a yi bincike mai zurfi a Larabci a ce masunan shi na gaskiya, sai an sha wahala kamin a samu shi ko, duk sunayen shi da ka sani sunayen kinaya ne, saboda tsananin nauyin shi da ake shi, da haka ji sunayen kinaya ne ko, kamar yadda Bahaushe ma yana da ire-iren wannan, yace ya ta haye ba haya, ya ta haye bayan gida, ya ta haye kaza, yace ya ta haye daji, ya ta haye dawa, duka kaga duka dan boyewa ne ake, ya ta haye kewaya. To a Larabci ma haka nan ne, kaga ana kiran shi da albarazu ko, albarazu ai shi ma kaga sunan waje ne, hili wanda ba kowa shi ake cewa barazu, wa barazu lillahi, ga nan cikin aya, amma sai zama shi ma albarazu ne, yasa ake kiran shi da albarazu, saboda duk wanda za a yi yana sanya shi inda kawai ba kowa. Ana kiran shi da al-khala'u, al-khala'u kaga wannan sunan da aka samu shi ma ba sunan shi bane na gaskiya, za ka ga keɓantar da mutum yake in zaye ita ke karɓar wannan sunan ko, saboda sai an keɓance daga jama'a, amma shi ma sai aka ba shi sunan. to walakin min gha'itin mana sai dai ba a cire hufi saboda an yi gaidi wa bawlin da kuma bawali wa naumin ko kuma kwana to kaga nan ciki akan nuna cewa gaidi da bawali da kwana bai sa a cire hufi za a ci gaba da shafa akan hufi dalilin wa'anna amma janaba ta kansa a cire hufi domin ayi wankan janaba kamar da yanda ya gabata dama shi wannan shafa akan hufi ya shahi karamin tsarki ne shine arwalla banda babban tsarki ciki kuma sannan ya nuna mamu wato karamin hadisi baya sa mutun ya cire hufin shi amma babban hadisi yakan wajabta wa mutun ya cire hufin shi kamar janaba kamar haila da makamuntan su to sannan kuma cikin wannan hadisin akwai karantar da mu kaga an jero abubuwa guda uku an jero gaidi tare da bawali aka jero kuma da me kwana sai nuna kamar ɗan uwan juna ne suna da hukunci ɗaya kenan wannan dalilin ɗaya ne daga cikin manyan dalilan da suke nuna cewa kwana ashe shi ma yana walwali alwala domin an jera shi tare da ababan da suke walwali alwala to wannan hadisin yana karantar da mu darussa da yawa daga cikin darasin da yake karantar da mu shine halaccin shafa akan hufi wannan kuma kamar yanda ya gabata hadisai akan haka mutawatirai ne kuma ijma'i ne karatu na biyu hadisin yana nuna mamu iyakance lokacin shafa akan hufi ga masu balaguro da mazauna gida mai balaguro kwana uku aka bashi saboda mai balaguro ya fi buƙatar rangwame da sauƙaƙawa sama ga wanda yake mazaunin gida sannan karatu na hudu hadisin ya nuna mana shafa akan hufin nan ya shahi duka mutanen guda biyu ashe ba sai in mutun na balaguro bane kadai zai shafa akan hufi ashe ma na gida zai shafa akan shi amma sai dai lokacin su ya sha bamban shi mazaunin gida yini guda da dare shi kuma mai balaguro kwanakai guda uku saboda haka lokacin shafa akan hufi yaushe ne duk da malamai sun yi sabani akan daga yaushe ake fara shafa akan hufi ko ake fara kilga lokacin shafa akan hufi shin daga lokacin da mutun ya sa shiga kafa ko kuma daga lokacin da mutun ya fara shafa ko kuma daga lokacin da arwallan mutun ta warware to akwai maganganu na malamai amma magana da zahirin jayi shine daga lokacin da ka fara shafa wannan ne lokacin da zaka fara kilgawa sau da haka zaka yi awa 24 kana shafa akan hufi in dai kai mazaunin gida ne in kuma kai mai balaguro ne zaka yi awa 72 kana shafa akan hufi sannan daga baya sai ka fitar da shi shine abinda wannan hadisin ya nuna mu sannan wannan hadisin ya karantar da mu kuma cewa kwana yana walwali alwala kamar yanda aka laya shi cikin gaidi da bawali su kuma duk kowa san cewa ababe ne masu walwali alwala akhrajahun nasa'i wa tirmidhi nasa'i da tirmidhi suka fitar da shi wal lafzu lahu kuma wannan lafazin na tirmidhi ne ba na nasa'i ba wa ibn khuzaimata wa sahahahu ibn khuzaima ma ya fitar da wannan hadisi kuma wato sun inganta hadisin sun ce hadisi ne sahih wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin wa layalihinna lil musafir annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sanya kwanakai guda uku da dararen su ga mai balaguro wa yawman wa laylatan lil muqim yini guda kuma da dare ga wanda yake mazaunin gida ya'ani yana nihin fil masahi alal khufayn a wajen shafa akan hufofi akhrajahu muslim ya fitar da shi wannan hadisin shi kuma wato kamar wancan hadisin ne da ya gabata a wajen karatun shi da kuma bayanin shi da ababan da ya nuna wa an sauban radiyallahu anhu qala ba'atha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sariyatan fa amarahum an yamsahu ala al'asa'ib ya'ni al'ama'im wattasakhin ya'ni al-khifaf rahu ahmad wa abu daud wa sahahahu al-hakim wannan hadisin saubani ne yaddan Allah ta tabbata gare shi saubani yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura sariyatan wata jama'a fa amarahum sai ya masu umarni an yamsahu alal asa'ib su dore yin shafa akan asa'ib ya'ani al'ama'im yana nihin raulna wattasakhin kuma su dora shafa akan tasakhin ya'ani al-khifaf yana nihin hukubi rahu ahmad wa abu daud ahmad da abu daud suka rawaice shi wa sa'un hakimi ya inganta shi sabani yace manzon Allah ya tura sariya tifatun min al-jaysh kenan wani yanki daga cikin tawagar yaki shi ake ce masa sariya don haka sariya tana yi wa ɗebi mutum 100 a tura su sariya kenan ko mutum 200 haka sariya kenan, amma jaish to wannan da ya hi karhin tawaga guda wanda suka kai kusan wato 1000 ko 2000 ko 100 daruruwa masu yawa, su ake cewa jaish. Dan haka sariya jama'a ce wanda bata kai ga jaish ba, shi yasa suke cewa qita'atun minal jaish, kenan wani yanki ne kadan daga cikin tawaga ta yaki ake cewa sariya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura wani lokaci idan za a yi wata afiyar karama sai ya tura wasu jama'a, sai ya gabato wasu sahabbai domin wannan wata misiyan ce karama za a ji ayo ba sai ya je da kanshi ba, sai ya tura su kawai su je su aikato su dawo. To in kuma za a hita yaki babba, to manzo Allah da kanshi yake huta, shi yake jagorantar jama'a fita. Amma in wani abu ne daban za a yi ko wani al'amari ne, sai ya nada wani shugaba sai ya aike su. To haka ne tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ke ganin manyan yakuna manzo Allah da kanshi ya jagorance su, ya jagoranci jama'a akai, kamar irin yakin Badaru kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jagoranci jama'a akai, kamar irin yakin Tabuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, irin yakin Hunain, irin su wato ghazwatul banil mustalaka da sauransu, duka zaka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya jagoranci jama'a. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki wannan tawagai, fa amarahum, sai ya masu umarni an yamsahu alal asaib, su dora yin shafa akan nadan su. Al asaib shine nadan ko, to shine shi marawaicin yace ya'ani al amaim, kenan yana nihin rawunna, kenan shine al asaib rawunnan su, kenan su dora shafa akan rawunnan su wanda suka nada, saboda shi ma rawani yana da wahalan cirewa in mutun ya nada wani nado mai ake ko aka nado mashi kaga yazo ya warware shikenan ƙarya ta ƙari, ba zai iya maida shi ba. To kaga kamar sarakuna haka, kaga da kai yawanci nada masa rawunna ake ko, to an nada ma sarki rawuni yazo wajen alwala ya cire kuma babu manadin wurin, kaga shikenan yanzu in ma yace ya nada za a ga abin bai yi ba da kyau. To shi yasa saboda saukin shari'a ya zama na in mutun ya nada rawani akan shi sai amma rawanin wato akwai salon yanda ake nada rawanin a musulunci, duk rawanin da aka nada a kewayen kai kuma aka mai wuciya daga baya, to wannan yana cikin rawunna tabbatattu wanda aka sani a lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ma wato rawanin da aka nada shiga kai aka kewaya shi akan wato aka kewaya shi akan kai aka bar daga tsakiya, to shi ma wannan yana cikin kalolin rawunna sanannu wanda kamar yadda ya gabata mun karanta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. To amma wanda yake sabanin wannan irin wanda kawai kukumi ne mutum zai, to kaga wannan hullaci kawai sai ka dage ta ba waya, in ka dage ka maida shi wannan rawanin kaga ba kwancewa yake ba ko an dage irin wannan, da haka bai da waya ita shi hulla, babu matsala mutum ya daga ya shahi kanshi. Amma rawani saboda akwai dawainiya wajen kwancewa da maidawa, saboda haka nan ne aka yi rangwame. Na'am. Kenan kuma haka ma mata idan sun sanya malallabayyan su suma, musamman ma mace lokacin da take waje, kenan wannan za ta yi shafa akan malallabinta wanda ta daura a saman kanta. Wat tasakhin ya'ni al-khifaf, shine fasara tasakhin da khifaf. Tasakhin kenan da wato masu duma makahuwa sune tasakhin. Tasakhin daga as-sukhuna ne, sakhana aka shiro kalma kenan, saboda idan mutum ya sanya wani abu ga kafan shi zai dumama mai kafa kenan, kuma sun yi sha su dora shin shafa akan tasakhin yana nihin hufofi. Rahu Ahmad wa Abu Dawud. To wajen fassara tasakhin kinnan akwai maganganu na masana larabci guda uku da suka faɗi cewa me at-tasakhin yake ne. Wasu na harko suka ce at-tasakhin wannan shine duk abin da ke dumama kafa, wanda in an sanya shi gafa za ta shi dan dumi-dumi kamar safa ta shigo ciki kamar hufi, suka ce wannan duka ana iya kiran shi da at-tasakhin. Suka ce wannan at-tasakhin suna abin da ke dumamawa ne, shi yasa tukunya ma ana kiran su, tukunyoyi ana kiran su da wannan suna. To kaga wannan magana ta farko kenan. Magana ta biyu, wasu suka ce a larabci idan aka ce at-tasakhin kai tsaye bai da wani ma'ana sai al-khifaf hufofi. Magana ta uku, wasu suka ce at-tasakhin asalin kalmar farisiya ce aka maida ta larabci, kenan asalinta daga wato tashkun ne amma sai aka maida shi tasakhin. To wanda suka ce asalin kalmar ta farisanci ce suka yi martani akan wanda suka fassara tasakhin da hukufi, suka ce a kawai dan haka bai karban ma'anar hukufi ta sahihin kalman nan ta farisanci ma'anan ta shugurkin nan suka ce wani abu ne da ake lullube kai da shi shine ake cewa ta sahihin sai suka ce wanda ya fassara da cewa hukufi ake nihi suka ce saboda jahilcin shine da yaran farisanci yasa ya fassara a haka inda ya san yaran farisanci kuma ya san asalin kalmar daga farisa ne take da bai wannan fassarai ba suka yi martani akan su to kaga waɗannan maganganun guda biyu na masana yaran larabci wajen fassara kalmar tasahi su suka janyo sabanin malaman fiqh kuma akan shafa akan abin da wanda suka fassara tasahi ce abin da ke dima ma kafa ake ne sai suka ce har sahwa ma in kasa ya halatta ai shafa akan shi kuma wannan shine fatawar Hanabila mazhabar Hanabila ana shafa akan sahwa saboda sun fassara shi da tasahi to su kuma sauran jamhurin malamai waɗanda ba su ga wannan fasara ba su kuma suka ga cewa ba za a yi shafa ba akan safa su ma Hanabila da suka ce za a yi shafa akan safa sun sanya sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko sai ya zama na safan yana da kabiri ba dan sare sare bane ba sharaɗi na biyu suka ce sai ya zama na safan baya sabka da kanshi ana iya tahiyya da shi ba tare da ya hita ba amma ya zama da ka taka sabka yake suka ce wannan kai ba a shafa akan shi sai zama kenan ya rihe wurin da ya dace ya rihe kuma baya sabka wannan sharuɗin guda biyu suka sanya wajen shafa rawahu ahmad wa abu daud wa sahih al hakim wa an umar radiyallahu anhu mawqufan wa anna marfu'an idha tawadda ahadukum wa labisa khuffayhi idan dayan ku yayi alwala kuma ya sanya hukufin shi fal yamsah alaihima to yayi shafa akan su wa yusalli fihima kuma yayi sallah da su wala yakhla'uhuma in sha'a kuma karya da cire su in ya ga dama illa min al janaba sai dai saboda janaba akhrajahu Darqutni wal hakim wa sahahum wannan hadisin na Umar yadda Allah tabbata a gare shi mauqufan wanda ya rawaito shi matsayin mauqufi mauqufi shine maganar sahabi shi kuma Anas ya rawaito hadisin marfu'i marfu'i kuma maganar annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka kinan riwaya ta zo daga Umar ta zo matsayin mauqufi cewa cikin magana Umar ne maganan shi ne wanda yazo kuma tarewa Anas to yazo matsayin marfu'i cewa maganar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum idan ayan ku yayi alwala wala bisa khuffaihi kuma sai ya sanya hukufin shi wannan wato hadisin Mughira wanda muka karanta ya tabbatar da wannan ma'anai sharadin mutun yayi shafa akan hukufin shi sai in ya sanya shi bayan yayi alwala to shi ma shine yake cewa idza tawadda ahadukum wa labisa khuffayhi idan ɗayan ku yi alwala kuma sai ya sanya hukufin shi fal yamsah alaihima to ya shafa akan su wali yusalli fihima kuma yayi sallah da su wala yakhla'uhuma kar ya cire su kar ya zare su in sha'a idan ya ga dama to kaga cewa in ya ga dama wannan ya nuna kinan ba cile su bane ko kuma in sha'a wannan shi ya sauke wancan umarnin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al-amru yufidu al-wujub illa idha wujidat qarina tasrifuhu an al-wudu wa hadhihi al-qarina umarni in yazo daga manzon Allah kai tsaye wajibci yake nuna to cha fal yamsah alaihima umarni to amma in sha'a ya nuna wannan kenan ba dole bane qarina ce wanda ta hudda shi daga wajibci ta mai doshi mustahabbi sannan wannan hadisin ya nuna cewa shafa akan huffi ba dole bane kamar yadda ya gabata cewa rukhsa ne rangwame ne sauki ne na shari'ar Allah mutum musulmi idan yana da huffi yazo alwala sai ya ga dama shi ebewa zai ya wanke kafan shi ba ya da wani laifi ba a cewa ya aikata laifi ko ya saba ko duk da dai kamar yadda dalilai suka yi nuni mutum yayi riko da rangwame yafi a wajen Allah kuma Allah ya hisan haka nan akan mutum wato yayi riko da asali ka karbi rangwame kamar yadda Allah yana son idan yayi rangwame ya ga mutum yayi aiki da wannan rangwame domin asali dama addinin Allah sauki ke gare shi amma in mutum ya ga dama kawai ya cire huffin shi ya wanke kawahuwan shi babu komai akan shi kuma alwallan shi yayi amma da sharadi daya wani sharadi ne ya zama a zuciyar shi ba ya da kudirin cewa ba daidai bane shafai idan yana da kuduri to yayi bid'a kuma wannan shafan nashi wannan wanke wanda ya cire shirme yayi da shiririta kuma ra'ayin shi irin ra'ayin wadancan ɗan bid'an ne khawarij da shi'a amma in zama na zuciyar shi ba yadda sabani ya yarda daidai ne baya musu akan cewa a iya shafa amma dai shi bai ga damar yayin shafa ba sai ya cire hukun shi wanke kahon shi wannan bai da wata matsala bai da wani le
domin Annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce insha aku illa min aljanabati sai dai saboda janaba akhrajahu ad-Darqutni wa Nabi Bakr radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa lil musafiri thalathata ayamin wa la lahunna daga Abi Bakr ta yarda Allah tabbata a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga mai balaguro kwanakai uku da dararon su wani muqimi yawman wa layla ga mazaunin gida kuma yini guda da dare idza tatahara idan yayi alwala fala bisa khuffaihi sai ya sanya hukufin shi an yamsaha alaihima yayi shafa akan shi akhrajahu ad-Darqutni wa sahibun Khuzaimah kana wannan hadisin shi wa da karatukan da ke cikin shi sun gabata wa an Ubay ibn Imara radiyallahu anhu أنه قال يا رسول الله أمسه على الخفين دغ أبي دان عمارة دان الله تبارك وتعالى غريشي ياتي يا مايكين الله أمسه على الخفين سنزن يشافا أكان حفوفي قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ما إيه ذاك يشافا أكان حفوفي قال يوما يتي يني غدا زني إنا شافا قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي ما إيه يني غدا ذاك قال ويومين يتي هيني بما قال نعم يتي إيه قال وثلاثه ايام يتي حقانا اوكما قال نعم وما شئت يتي ايه ده ما دو ابن ده كغا داما اخرجه ابو داود ابو داود يفطر ده شي وقال ليس بالقوي كما يتي حديث نن با مي قرحي بني كاغا تن حديثن با مي قرحي بني سي اجي شي ايكي ده مي قرحي كو نعم انا حديثن با ده قرحي دومين اندا حديثن ينا ده انغانشي ده قرحي تو ده حديثن هو ينا نونا شافا اكن حفي با اياك ان متي in mutun ya sanya hukun shi zai yi ta shafa sai lokacin da ya gaji kawai ya hudda haka hadisin yake nuna ko to koda hadisin ya inganta a hanya ta malamai masu ilimi suna daukar mutlaq alal muqayyad ko don haka za su kayyade shi da wancan hadisan da suka kayyade domin akwai ka'ida a wajen malamai cewa al mutlaq yuhmal alal muqayyad wal am yuhmal alal khas wannan ka'ida sananniya ce kuma ita ce hanyar ar-rasikhina fil ilm su kuma hanyar waɗanda suke fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha ku da sun samu dalili guda sai su rike yo ba ga nan ba ai shi yace annabi ne yace kaza sai su rike wannan shi kadai sai su bar sauran dalilai ga banza to kaga rike wani bangare na dalili ka bar saura wannan hanyar fitinannun al'umma ne wanda Allah ta'ala ya faɗi cikin suratu Ali Imran yace huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna wa ibtigha' ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina da haka su wanda suke tabbatattu a cikin ilimi aikin da suke shine in wani dalili yazo ya saba wani sai su tattaro dalilan gaba ɗaya su hada su ga ya za a hada su in suna haduwa sai a hada su duka ayi aiki da su kowanne ayi aiki da shi in kuma ba su haduwa to sai a kallu wasu dalilai in akwai wanda yazo sake akwai wanda yazo iyakance to wanda ya iyakance sai ayi yi mana sake hukunci da shi shikenan sai dukkanin dalilan su tashi daidai kaga ba su yi waci da ko ɗaya ba ko amanna bihi kullun min inda rabbina da haka za su ce min imani dukkanin su daga wajen ubangijin mu amma yanzu wancan misalin da muka kawo na farko dan shi a da suka rike aya suka yi waci da duk hadisan da suka zo azanna basari yace daga sahabi 70 ke da kai hadisi duka suka yi waci da wannan hadisan wai aya ta ce a wanke kafa da haka su ba su da shafa ba kaga fi alladhina fi qulubihim zaygun kina yattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna wa ibtiga ta'wili wannan shine karshen babi wanda yake magana akan shafa akan huffofi sai babi na gaba shine babu nawaqidul wudu babi na ababan da suke walwale alwala wanda zamu tashi akan shi a karatu na gaba idan Allah ya samu na cikin masu rai wanda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfane mu da shi ba mu lada kusa kurai Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma ya nuna mu su mu gyara na'am a eh yana da alwala ake ni bayan yayi alwala shine tsarkin aina bayanin shi cikin karatu nace tsarki karamin tsarki ne ake wa shawa akan hubbi ba babban tsarki ba shine a kenan alwala na'am wa alaikum salam
da hannu biyu za ka yi, wanga hannun ka aza shi nan, wanga ka aza shi nan wurin, sai ka ja. Wa alaikum salam.